ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dafa fuskoki mu a wannan majlisi mai albarka, a wannan masallaci na Darul Hadis Masjidus Salafiya a wannan unguwa ta Jigwal a garin shigaba da karatu mu a wannan littafi mai tarin albarka na Tariqus Salihina ila Rabbil Alamin na Al-Allama Wahid Abdussalam Bali rahimahullah ta'ala, duk da yana raye. A yau muna yinin Asabar wacce take yinin 18 ga watan Oktoba shekara ta 2014 miladiya, kuma ina jin 23 ko da hudu ne ga watan Zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 435, wancan kuma ga watan Oktoba shekara ta 2013. Yau shi ne karatunmu na biyu a wannan littafi na Tariqus Salihina ila Rabbil Alamin, wanda malaminmu Albani Zaria muka ji sunan littafin daga bakinsa. Yau shi ne karatunmu na biyu insha Allah ta'ala. Karatunmu a makon da ya wuce, karatu na farko, muna cikin kitabul fahara, bayan mun karanta muqaddima, mun karanta babin falalar alwala. Muka ce alwala alamar musulmai ne a ranar kiyama, da babi na biyu alwala adon mumini ne, da babi na uku alwala yana kankanin zunubi yana goge sabo, sannan kuma babi na hudu al-fahalatu nisful iman, farki rabin imani ne. To yau za mu tashi babi na biyar a cikin kitabul fahara, ko babu fadlil wuruti, a babin falalar alwala. Yau za mu tashi babi na biyar, isbaghul wuruti, cika alwala ko kyautata alwala. Isbaghul wuruti, cika alwala ko kyautata alwala. Yarfa'u darajataka fil janna, zai daukaka darajarka a aljanna. Kyautata alwala zai daukaka darajarka a cikin aljanna. Rawa Muslim an Abi Huraira anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala, Imam Muslim ya kawo hadisi daga Abi Huraira, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, ala adullukum, shin in nuna muku ne, ala ma yamhullahu bihi alkhataya, bisa ga abinda Allah yake shafe sako don su, wa yarfa'u bihi darajat, kuma ya ɗaukaka darajoji da ita. Haka annabi ya ce, in ba ku labari ne abubuwan da Allah yake kankare sabo don ita, kuma yake ɗaukaka darajoji. Qalu bala ya Rasulullah, suka ce eh ya manzo Allah, gaya mana. Kaga sahabbai akwai kwaɗayin son falala, sai annabi ya ce isbaghul wudu'i, cika alwala ko kyautata alwala, alal makarihi, a bisaki. Mene ne kyautata alwala bisaki? Malamai suka ce abu nake nufi kyautata alwala bisaki, in ka koma shar'a na Sahihu Muslim na Imam Nawawi, sai ya ce bi shiddatil bardi wa alamil jasadi, lokacin ana tsananin sanyi ka cika alwala, ga ruwan da sanyi amma ka cika alwala, ko kuma akwai ɗan raɗaɗi a jikinka amma duk da haka ka kyautata alwala. To wannan kyautata alwala a wannan halin yana dalilin na sako.